mita 89.5 da Life FM muryar zamani, sunana Tijani Adamu, daga nan gonar albasa kenan, kuma zan iya cewa har da wato rake ma da nake hangowa a cikin wannan yanki, dab da wani gabar kogi kenan na cikin yankin wato kogin Chalawa kenan dake karamar hukumar Kumbotso, inda yanzu haka ina tare da wani matashi mai noman albasa. Zan so in ji cikakken suna.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Amiru Suleiman Tsamawa.
To Amiru, kusan shekarunka nawa kenan kana wannan aiki?
A kalla dai ina wannan aiki zan kai kaman shekara 12 haka, to 13.
Kana noman albasa?
Eh.
To ga wannan albasa, kusan iya cewa inda nake ganin ta kamar ni ban ga ƙarshen wannan albasa ba, kusan gaba daya ga ta nan gonar ditta albasa ce. Me ji hankalin ku kike noman albasa nan?
Gaskiya ne, mu dai wannan noma da muke gaskiya alhamdulillah akwai rufin asiri a cikin sa. Saboda mu wannan harkar ita muka gada iyaye da kakanni muka taso muka ga ana yin ta, muka taso a cikin ta. Kuma mu ma muka kama muke dan taba. Alhamdulillah wannan harka akwai rufin asiri, domin nan kaga iya kallanka gabar da yamma kudi da arewa albasa ce. Dan gaskiya a nan yankin dai indai albasa kake so aka ce kace a tsamawa, to kaga maganar albasa in Allah yarda.
To kusan a iya cewa kowanne bangaren noma akwai nasa kalubale da ake fuskanta da kuma jin dadi da ake fuskanta. Kamar bangaren albasa, menene babban kalubalen ta?
Gaskiya babban kalubalen albasa da muka samu a bana shine iri mara kyau. Mun samu matsaloli akan iri, an kawo wani iri wanda yake mara kyau ne, an dasa shi bata girma kwata-kwata, ga kara kuma shi kasuwa gaskiya ba a san me kara. Duk wanda idan wannan albasa muna koce-koce akan ta, saboda gaskiya irin bai da kyau.
Amma ba ku ganin cewa irin ko irin na zamani ne a dan canja salo wajen albasa?
Gaskiya iri ne, to ko na zamani ne dai gaskiya ba da kyau, dan mu ba mun fi son albasa wanda yake manya-manya. Tun ina karami zaka ga ya ganye. Amma shi wannan gaskiya tun ina karami baya ganye. Kuma ba zai yi irin manya-manya ɗin da ake so ba. Ka kuwa ita albasa da zaka dasa guda ɗaya ka ciri guda ɗaya, in ba ce manya-manya ba za ta yi ma auki ba gaskiya.
To kamar wannan albasa da nake gani, kusa iya cewa akalla buhu nawa kuke tsarin za ku fitar da ita daga nan?
Gaskiya ne, in albasa ya yi kyau akalla duk fadda, kamar wani abu da muke cewa fadda, ana samun buhu uku buhu huɗu akalla. In bai kyau ba kaga shi wannan irin gunda za ka yi buhu uku, in wannan irin mara kyau ka rasa bai fice ba, lalle kai buhu ɗaya ba. Shi ne rashin kyansa, saboda baya kauri. In ya kauri kuwa za ka yi buhu uku buhu har biyar.
Har biyar kenan?
Har buhu biyar ana yi.
Batun wajen sayarwan akwai nan da nan kuka fita da ita ake samu, kusan kwanakin baya albasa ita kanta ta zama abin da ta zama. Kuwa bangaren ku a nan ya kuka ga?
Wai batun tsada? Gaskiya ne, kwanakin baya ta yi tsada, amma yanzu da tamu ta zo gaba ɗaya harkokin sai a hankali sai ta kare. Amma yanzu ma alhamdulillah ana siyar da ita 6,000-7,000.
Buhu kenan?
Mun kai kasuwa.
In kuka kai kasuwa?
Muna siyarwa 6,000-7,000.
To in kuma kamar anan ne fa aka same ku fa?
Anan ana siya 6,000, maimakon ba sai mun yi kuɗin mota mun kai ta kasuwa ba. Mu rage wa mutum shi, tunda shi zai biya kuɗin mota ya kai gida.
To kamar akalla in an shuka albasar, wata nawa take ko kwana nawa take gaba ɗaya ta fito haran girbe ta?
Akalla daga shuka tana yin kaman, kamin a dasa ta tana kaman kwana 40, in an dasa ta tana wata 3 zuwa kwana 100 shine ka'idanta.
To kamar
kinta?
Kwanakinta kenan. To kamar kai ta bangaren ka, kusan tunda ka shafe shekara da shekaru kana wannan noman albasa, shin ka taba zuwa ko a Saudiya ko wani abin da ya, ko kuma ka samu gida ko kuma iyali dangane da wannan sana'a ta albasa?
Gaskiya alhamdulillah ba mu je Saudiya ba dai, amma mun yi gida, mun samu iyali, muna ciyar da kanmu, muna ciyar da wasu ma da iyayenmu gaba daya ta wannan harkar. Gaskiya ne.
To yanzu ko akwai wata matsala da kuke fuskanta wanda gwamnati ta shigo da tallafa muku, tunda yanzu ka tace a bangaren noman musamman gwamnatin tarayya akai za ta fi raja, ko take ma raja wajen ganin an haɓaka noma?
Maganar gaskiya, maganar tallafi daga gwamnati mu dai nan baya zuwa mana. Gaskiya
ba ku fita kunne ma ba kenan?
Muna fita, muna kuka, muna koke-koke a gidan rediyo, amma mu dai tallafin baya zuwa mana.
Ba ku san inda tallafin yake ba, ku je ku tunkare shi?
Ana zuwa mana da fom mu cike na ƙungiyoyi a ce tallafin manoma, tallafin waye, amma mun cike gaskiya abin sai kaga kamar an shuka dusa
to kamar kana nufin cewa ko dodori da ake muku idan kun ciki ko ana amfani da ku ne a karba
bakin ba to wannan ne gaskiya ba mu sani ba amma confirm muna cike muna ana kawo famafamai mu cike mu biya hakuri amma abin da sai ka ji shiru
akalla fam kusan nawa kuka cike
mun cike fam zai kai kamar guda 10 duk shekara da rani da damuna sai an kama na rani an kama na damuna amma abin ba labari
to amma wanda yake cike muku ba kwa tuntuba sa ku ce ya batun yake ko kwa
in an mun tuntuba sai a ce mu ƙara hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri har kan gwamnati sai a hankali to shine gaskiya kalubalen da muke fuskanta
to kamar bangaren matasa kenan akalla matasa nawa ne suke cin abinci a wannan gona
gaskiya a wannan rafin matasan da suke cin abinci ba adadi baki ma suna shigowa su ci abinci su fita alhamdulillah mu dai na asirin mu ya rufin Allah yadda
Yadda take kayawa kenan a cikin gona albasa inda nake a wannan tsakiyar waje wanda iya cewa ganin mutum ganin karshen sa wannan albasa ba ta da karshe kusan gaba ɗaya noman ta ake kuma daga can ga cincirin dantarin matasa can sun dukufa suna ta faman yi a hadda wasu kankanan yara nan kuma wato guda daga cikin wanda suke noma wannan albasa ga albasa ma ina hangota wato daga cikin ma ina gani da alama kamar ta gama yi sai dai ana jiran kamar girman ta wato ya ƙara yi kenan a cikin wannan rafi a mita 88.5 da Life Muryar Zamani sunana Tijjani da mu daga Salawa yankin Tsamawa dake karamar hukumar Kumbotso sai kun ƙara juna anan gaba